Are you up for the finest Mega Mix?
Imba keba, imba keba, imba keba, zan samu lafiya ba. Imba keba, imba keba, imba keba, zan samu lafiya ba.
Masa bamba, masa bamba, masa bamba, na samu sahibata. Bazan ce ba ni zana miki gata
batin yau ba nake ajiya a cikin zuciya kallo nake fafan gajiya a cikin yijiya kin gabiyar ki nake ni bazan ki nake alƙawari ki rike ni ba sai na saki soyayyar ki tana yawo a jinina Gubaiwara haka sai kin sake gani na
Lallai na rikice tunda na ganki na kama kace Sai da na ganki nace ni lallai na gama ce Ba zan bar ki bane na san kin gane Kamar a mafarki ne in ki ganna an gwanki ki tausaya mini dan Allah mana Abado min Rabbana ki tausaya mini ki magana mana To yanzu kina ina kituna mini zanzo tun safe ko me kika minni na yafe kuna kin zamge war karfe layin madaban koma zafe
in ba keba zan samu lafiya ba in ba keba zan samu lafiya ba
ba sabon ba Basabamba, na samu sahibata Bazan ce ba, ni zana miki gata
Ki rika mi da kauna a tani ma, gani ka ki kina hannun dama
Ta tashi muna nan sai girma, mai musu da kan shi yayi fama To muna tafiya mu sai mun kai, nayi nazar a duhunan ma kin kai
Ki san ina so na faɗa miki tunda su Na cire kunya dan na shirya yanzu su
Shikai ni gidanku zana faɗa musu ni ne na daya Su bani na samu ba bike guna ba masaya
In ba ke